This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Ibrahim Ka'almati Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A cikin shirin na safiyar wannan babbar rana ta Juma'a 24 ga watan Janairu na shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke dafa da su ga kanin labarai.
To Zahara, wata tankar yaki ta Isra'ila ta halaka wasu Falasɗinawa biyu a yammacin birnin Rafa dake kudancin Gaza jiya Alhamis. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce kwanan nan zai tattauna da shugaban Rasha Vladimir Putin. Sannan ɗan majalisar dokokin tarayyar Amurka sun gabatar da wani kuduri na bai daya jiya Alhamis wanda zai soke alfarmar da aka yi ma China a tsarin kasuwanci da Amurka.
Kanin labarin kinan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar kamfanin hakar ma'adanai mallakar Faransa Urano ya sake maka gwamnatin mulkin sojin Niger kara a gaban kotu kan takaddamar da ke tsakanin su bayan da gwamnatin Niger din ta soke lasisin kamfanin a watan Disambar bara.
Kamfanin Urano abin da ya kuce shi wani haƙƙi gare shi musamman ga arzikin na ƙasar Niger. Kamun ta kuce ne haƙƙin da ita ta bayar haƙƙin talaka Niger a sanadiyyar aikin na Urano.
Sannan biyo bayan sanarwar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na ficewar Amurkan daga hukumar lafiya ta duniya. Haka zalika ana sa ran Amurka za ta rage kuɗaɗen tallafin da take baiwa Majalisar Ɗinkin Duniya. Muna tafa da rahoton bayan nan Isa Lawal Ikara zai shigo da shirin manuniya kuma a yau shirin ya jiyo ra'ayoyin 'yan kasashen Afirka kan sabon shugaban na Amurka Donald Trump da kuma maganar noma da man fetur a Najeriya. Sai kuma nasiha daga malamai albarkacin wannan babbar rana ta Juma'a. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan tashi lafiya ga labaran. Wata tankar yaki ta Isra'ila ta halaka wasu Falasɗinawa biyu a yammacin birnin Rafa dake kudancin Gaza jiya Alhamis a cewar hukumar sintirin farar hula ta yankin. Rundunar sojin Isra'ila ta ce tana nazarin harin bisa ga wasu rahotannin kafafen labarai. Rafa dai na daura da kan iyakar Masar. Wannan hari dai na zuwa ne a 'yan kwanaki da fara aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da ta fara aiki ranar Lahadi tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas wadda ake kyautata zaton za ta yi akalla makonni shida tana aiki. Jiya Alhamis din har ila yau rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kashe wasu mambobin kungiya mai da'awar jihadi waɗanda ke da hannu a wani mummunan harin da aka kai kan wata motar bus a yammacin kogin Jordan a farkon wannan watan. Jiya Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya ce kwanan nan zai tattauna da shugaban Rasha Vladimir Putin don ya yi kokarin matsa ma shugaban na Rasha ya kawo ƙarshen yakin da ya shafi shekaru kusan uku yana yi kan makwabciyar ƙasa Ukraine. Miliyoyin rayuka sun salwanta, wannan mummunan yaki ne. Abinda Trump ya faɗa kenan ta kafar bidiyo daga Washington ga jagororin kamfanoni da ke taron ƙasa da ƙasa kan tattalin arziki a Dover, Switzerland. Ya ƙara da cewa Ukraine ta yi shirin sasantawa duk da yake ba a yi shelar shirin fara tattaunawa ba. Ya ce wannan wani yaƙi ne wanda tun asali bai ma kamata a ce an fara shi ba. Yan majalisar dokokin tarayyar Amurka sun gabatar da wani kuduri na bai daya jiya Alhamis wanda zai soke alfarmar da aka yi ma China a tsarin kasuwanci da Amurka wanda zai kawo ƙarshen rangwamen haraji wato de minimis kan kananan kayayyakin da China ke shigowa da su. Wannan kudirin doka wanda chairman din kwamitin majalisar wakilai kan harkokin China dan Republican John Mulliner ya gabatar na zuwa ne bayan da shugaba Donald Trump ya fitar da wani dan rubutaccen sako ranar Litinin mai bukatar manyan jami'an gwamnatinsa su yi nazarin kudirin doka kan wani matsayi na dindindin da aka baiwa China PNTR a taƙaice a hulɗar kasuwancin ta da Amurka. A shekara ta 2000 ne Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka ta amince da baiwa China wannan matsayi na PNTR wanda har ma ya bata damar shiga kungiyar cinikayya ta duniya WTO. To amma Amurka ta yi ta bankado wasu coge da gwamnatin China ke yi a tsarin tattalin arzikin kasar ciki har da sassauci mai yawa da take baiwa wasu muhimman kamfanoni a kasar waɗanda ke kaiwa ga saba ma ka'idar wannan cinikayya ta duniya.
Gaba kaɗan a cikin shirin Ibrahim Ka'almasi Garba zai sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu. Yanzu bari mu shiga babin rahotannin namu. Kamfanin haƙar ma'adanai mallakar Faransa Orano ya sake maka gwamnatin mulkin sojin Niger a gaban kotu kan takaddamar da ke tsakanin su game da haƙar ma'adanan a arewacin ƙasar bayan da gwamnatin Niger din ta soke wa kamfanin lasisin haƙo makamashin uranium a watan Disambar bara. Wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A cikin wata sanarwa ce dai da kamfanin Orano mallakar kasar Faransa ya sanar da sake maka gwamnatin Niger a gaban kotun bisa da bayanin da yace gwamnatin Niger din ta yi masa a harkar kasuwancin ma'adanan da yake haƙowa wanda ya jefa mahakar Somaliya da ke arewacin Niger a cikin mummunan yanayi na rashin kuɗi tare da haddasa masa asara mai yawa. Matakin da yana zuwa ne bayan korar ƙarar da Orano ya shigar kan gwamnatin Niger a watan Disamban shekarar da ta gabata kan kwace masa lasisin haƙo uranium a mahakar Imuraren. To sai dai da yake tsokaci Ilyasu Abubakar mamba a kungiyar da ke sa ido kan yadda ake haƙo ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a Niger. Na ganin akwai buƙatar gwamnatin Niger ta tanadi ƙwararrun masana da kuma waɗanda za su shigar mata a gaban kotun.
Kasar Niger ya kamata dauki masana kwararre ta wannan fanni wanda za su zawa a can su kai hujjoji masu gamsawa don saboda a can ma a wajen shari'anta za mu samu galaba a kansu. Amma abu ne wanda kun san su abu ne wanda sun ji masu na cikin shi kuma mutane ne masu dankaran hali kenan za a bi sau da ƙafa ko waɗanda za a ɗauka wurin aikin ya zama mutane ne wanda an yarda da aƙidojinsu tunda mutane ne masu dankaran ɗimbin kuɗi suna iya saya waɗanda ma za a ɗauka su yi aiki kenan sai a yi taka tsantsan ta waɗanda za a ɗauka su yi mu wannan aiki ya zama mutane ne wanda ba su da kuɗi ya zama mutane wanda ba a iya sayar su da kuɗi.
A wannan karan kamfanin ya shigar da ƙarar ne a gaban cibiyar da ke warware saɓani da zuba jari da ake kira SIRD inda yake neman a biya shi diya daidai da asarar da ya tauka a mahaƙar uranium ɗin da ke arewacin Niger. To sai dai a nasu ɓangare ƙungiyoyin fararen fulla a Niger ɗin na ganin kamfanin Uranon ne ya kamata ya biya diyar ɓarnar da yi wa al'umma na zuba musu guba da ta haddasa musu cututtuka na tsawon shekaru masu yawa. Muhammad Abubakar ɗan ƙungiyar fararen fulla ne a Agadez.
Kamfanin Orano abin da ya kutun shi wani haƙƙi gare shi kusan ga arzikin na ƙasar Niger. Kamun ta nemi haƙƙin ta ita ta ba da haƙƙin talakan Niger waɗanda ya fiye in ka je ka gan su abin tausayi ne a sanadiyar wanga aikin na Orano daga su haƙƙinsu cikin wani hali wanda yake bai dace ba tunda lafiyar su ta galabai ta wahalta. Gwamnatin Niger ya jajirce abin da yanzu haƙƙin Niger ya ce tsayuwar daka ya mai da wa'in Niger haƙƙinsu yanzu ma dai shirye-shirye bai hana mutu yanzu ma faɗo zai.
Sai dai wasu 'yan Nijar ɗin na ganin abu hanyoyin sulhu domin warware rikicin cikin ruwan sanyi yadda kowane bangare zai amfana. Malam Muhammad yana daga cikin masu wannan ra'ayin.
Abin da ya kamata gwamnati ya kamata ya kiro wannan kamfani na Urano su zauna ta inta ya kamata a daidaita lamarin ga yadda kowa zai amfana da juna. Gwamnati ya yi kiro su a zauna bisa tabin a daidaita komi da komi sake rijin da yadda kowa zai amfani da kowa yadda ƙasa a fidda mata ƙasanta a fidda wa nasu kaso hakan gaba za a haifar da damin ido ba ya kamata a hau tabin a yi maslaha.
Kawo yanzu dai gwamnatin Niger ɗin bata ce komai ba game da wannan sabuwar takaddamar ta kunno kai. To sai dai da yawa daga cikin 'yan Niger ɗin sun zuba ido su ga yadda za ta kaya a gaban kotun tsakanin Orano da gwamnatin Niger yayin da rahotanni ke cewa wannan ita ce hayya guda cilo da ya rage wa Orano domin a bi masa haƙƙokinsa bayan da ya kasa cimma nasara ta hanyoyin sulhu. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Niger.
A gaida Hamid Mahmud. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari ci gaban labaran duniya.
To Zahara, Lebanon wadda ta gurgunce a siyasance na tsawon sama da shekaru biyu yanzu mutanenta na kallafin ransu kan sabon shugaba Joseph Aoun wani tsohon kwamandan soji wanda yayi alƙawarin kawo ƙarshen rashin kwanciyar hankali a ƙasar. Da yawan su ma sun yi fatan dawowar shugaban Amurka Donald Trump bisa gadan mulki, wanda yayi tasiri wajen cimma tsagaita wuta da aka yi da Isra'ila, wanda ya kawo kwanciyar hankalin da aka dade ba a samu ba. Zaben Janar Joseph Aoun a Lebanon ya kawo ƙarshen shafi shekaru fiye da biyu da aka yi babu shugaba. Da dama na ganin Hezbollah da mukarrabanta ne Umul Aba'isin kasa ciki wannan matsayin, inda suka yi takin duguni dan takarar da ba zai bi ra'ayinsu ba. Sibyl Riggs, daraktar manufofin jama'a kungiyar kula na irada, ta ce
it's a fact that the election of Joseph Aoun is the direct
ta ce tabbatacce ne cewa zaben Joseph Aoun na da nasaba kai tsaye da galabar da aka yi kan Hezbollah. A ƙarshe, ‘yan kwana-kwana a kudancin California sun ci gaba da tunkarar wutar daji nan da can jiya Alhamis a yanayi mai cike da iska da kuma busasshiyar ƙasa. Gobar Hexfire da ta ɓarke a tsaunukan arewa maso yammacin Los Angeles daura da Castaic Lake ranar Laraba ta sa hukumomi sun yi gargaɗi ga mutane sama da 50,000 da su tashi. An kuma baiwa mutanen da ke kusa da wutar ta Hexfire shawarwari kan yadda za su bullo ma hayaki da kuma kurar da iska ke kadowa. Hayaki da toka na iya illa ga kowa, hatta waɗanda ke da lafiya, a cewar Dr. Mantu Davis.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Biyo bayan sanarwar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi cewa Amurka ta fice daga hukumar lafiya ta duniya, to ana sa ran Amurkan za ta rage kudaden tallafi da take baiwa wasu hukumomin Majalisar Dinkin Duniya ma, ciki har da na ficewar Amurka daga yarjejeniyar Paris ta Majalisar Dinkin Duniya da kuma yarjejeniyar yanayi ta ƙasa da ƙasa. Wakiliyar murya Amurka a fadar White House Patsy Wijakuswara na dauke da rahoton.
Majalisar Dinkin Duniya za ta fuskanci yanayin rashin kuɗi idan Amurka ta janye daga alƙawuran ƙasa da ƙasa, ciki har da kasancewar ta mamba a hukumar lafiya ta duniya.
Mai magana da yawun hukumar lafiya ta duniya Tariq Jasaravic ya ce
it was 18% of the budget in 2023.
Kusan kashi 18 cikin 100 na kasafin kuɗin shekarar 2023 fa kenan. Kuma kamar yadda na faɗa, Amurka ce ƙasar da ta fi kowace bayar da tallafin.
A ranar farko da ya hau kan karagal mulki a ranar Litinin, shugaba Donald Trump ya rattaba hannu kan wasu umarnin zartarwa, ciki har da na ficewar Amurka daga yarjejeniyar Paris ta Majalisar Dinkin Duniya da yarjejeniyar yanayi ta ƙasa da ƙasa.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce,
Amurka ba za ta bari masana'antunmu su lalace ba, yayin da China ke gurɓata muhalli ba tare da hukunci ba.
Amurka ita ce ƙasa mafi girma a duniya wajen samar da makamashin da ke haifar da dumamar yanayi. Har ila yau ita ce ƙasar da tafi kowace ƙasa ba da gudunmawar kuɗi ga Majalisar Dinkin Duniya. Yayin da ake zaman tantance ta a Majalisar Dattawan Amurka a Talata, wakiliyar da Trump ya nada a matsayin jakadiyar Majalisar Dinkin Duniya Ellie Stefanik ta ce hukumar kula da ƙananan yara ta UNICEF da hukumar samar da abinci ta duniya suna da tasiri a hukumomin Majalisar Dinkin Duniya. Sai dai kuma za a yanke tallafin da ake baiwa hukumar agaji da ayyuka ta Majalisar Dinkin Duniya UNRWA da ke taimakawa 'yan gudun hijirar Falastino.
Our tax dollars should not be complicit in propping up entities that are
bi kamata mu rinka baiwa kungiyoyin da ke sabawa muradin Amurka masu zamba da cin amma da cin hanci da rashawa ko ta'addanci kudaden mu ba. Lokacin da Trump ya rage yawan kudaden da Amurka take baiwa hukumomin Majalisar Dinkin Duniya a shekarar 2017 a lokacin wa'adinsa na farko, kasashen tarayyar Turai sun kara yawan kudaden da suke badawa, amma yanzu sun mayar da hankali wajen kashe kudaden kan tsaro don taimakawa Ukraine akan mamayar da Russia ta yi mata, kuma saboda shakkun da Trump ke yi game da taimakon Kyiv.
Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce
Now that the new administration in the United States has taken office, it is more important than ever for Europeans for
our... Da yake yanzu sabuwar gwamnatin Amurka ta fara aiki, yana da muhimmanci fiye da kowane lokaci a baya ga Turai, ga kasashen nan namu biyu wato Faransa da Jamus, su taka rawar gani wajen tabbatar da haɗin kan Turai da kuma kwakkwaran ƴancin kan Turai.
A halin da ake ciki, da wuya China ta faɗaɗa tallafin da take bawa Majalisar Ɗinkin Duniya. Richard Gowan, daraktan Majalisar Ɗinkin Duniya na ƙungiyar rikici ta duniya ta Skype, ya bayyana cewa
Chinese officials are also realistic that their country is facing some economic headwinds and
jami'an China sun nuna cewa kasar su na fuskantar wasu kalubalen tattalin arziki kuma ba su da dimbin kudaden da za su iya bayarwa dan haka ina fargabar cewa babu wata kasa mai bada tallafi da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta dogara da ita
wannan shine karo na biyu da Trump ya janye Amurka daga yarjejeniyar Paris ta 2015 wanda ke da nufin kiyaye dumamar yanayi daga matakan masana'antu ta hanyar yanke iska mai dumama yanayi masu sharhi sun ce sauye matsayin Amurka na iya sa wasu kasashen su dauki alƙawuran kare yanayi da muhimmanci
to madalla kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashirmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirinmu na gaba.
Manuniya. Hukunta a Nigeria na ci gaba da maida hankali akan wadata kasa da abinci.
Abinda muke tunani in Allah ya yarda, jihar Jigawa za ta bada kashi 30 na shinkafar da za a ci a Nigeria.
In gaskiya akai so kuma ana so budget da zai aiki saboda kawo da yunwa a gyara budget din nan a ƙara mata kuɗi.
Game da hawa da saukar farashin mai a Nigeria kuwa masu rarraki ne ke cewa gwamnati ce kawai ba ta son ganin ta yi wa 'yan ƙasar ta sassauci.
Gwamnati take kan mulki yanzu ba ta da wani tunani na ta sake koma a yi wa ɗan ƙasa tallafi akan abin da ya shafi mai amma za ta iya ba tare da ya sara
kasashen Ghana da Niger kuwa cewa suke suna da babban burin samun taimakon tabbatar da ana tare daga shugaba Donald Trump din da ya kama ragamar shugabanci
Amurka na taimaka ma Ghana kan yakin ta'addanci
abinda muke dako ga wannan sabon shugaban ƙasa a ƙasa mu ta Niger shine mu samu hulɗa kyakkyawa da Amurka.
Waɗannan ba so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryo da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan baje bayanai babu muzanci shiri na 205 cikin jerin shirin manuniyan da ke jirge jawabi cikin harshen Hausar da babu ha'inci ha'incin kuma shine gwamna Umar na madin jihar Jigawa yace za su tabbatar da sun tunkuɗe dan haɓaka harkar noma da samar da isasshen abinci ta yadda babu wani dogon turanci
mun kafa santoci guda 60 a jihar nan kowace mazaɓaɗɗen majalisa da take jihar nan akwai santa guda 2 a kafa kuma kowace santa za a kai mata tantan guda 5 za a kai mata injin tasa guda 2 da abun shuka da abun feshi dukkan kayan noma da kake tsammani za a kai a kowace santa duk wani mutumin da yake jihar Jigawa zai iya zuwa ya bada kuɗi a masa haya kuma za mu yi shi a cikin rahusa inda talaka domin dan su aka yi dama so a bisa tsarinmu da tunaninmu jihar Jigawa a zuwa wani lokaci mai zuwa yanzu dai mu ne jiha ta farko wanda suka kowace jiha noman zo wani jiha da muka kowace jiha noman riɗi wani jiha da muka kowace jiha noman alkama kuma mu ne na biyu a noman shinkafa so abinda muke tunani in Allah ya yarda jihar Jigawa za ta bada kashi 30 na shinkafar da za a ci a Najeriya zuwa wani lokaci insha Allah haka zalika muna tunanin jihar Jigawa za ta iya bada kashi 40 zuwa 50 na alkama da ake bukata a Najeriya
sai dai shi shugaban kwamitin kula da ma'aikatar ayyukan noma a majalisar dajin tare Najeriya sanata Salihu Mustafa cewa yake kankantar kudin da aka ware wa harkar noma cikin kasafin kudin wannan shekara alama ce dake nuna cewa gwamnati ta gaza baiwa harkar noman muhimmanci
budget da shugaban kasa ya kawo mana na shekarar 2025 din nan in gaskiya akai so kuma ana so budget da zai aiki saboda kawo da yunwa a gyara budget din nan a ƙara mata kudi domin in kuka tuna shekara da ya wuce budget da aka kawo a percentage inta ya zama wajen 4.7% na annual budget din so mun lura wai budget da aka kawo wannan shekara maimakon a samu ƙari ta dan samu dan raguwa cikin shi yasa muka ce dole a duba hanyoyin da za taimaka a gawai wannan budget at least a ce an ƙara zuwa gaba domin kar ku manta Najeriya tana cikin kasashen da yake wai sun sa hannu a wata agreement da aka ce kowane kasa ta samu ta dinga ware 10% din annual budget dinta ma harkar noma shi yasa muka ja hankalin ita gwamnati dole a sake duba wannan budget din saboda ita harkar noma ta samu biyan bukatanta.
Game da maganar farashin mai a Najeriya kuwa mataimakin shugaban kungiyar masu motocin da kuma mai a Najeriya reshen arewa maso yamma Alhaji Sani Idi dan Fulani ne ke cewa gwamnati dai za ta iya saida wa talaka mai a farashi mai sauki idan dai za a saida adalci.
Gwamnati take kan mulki yanzu ba ta da wani tunani na ta sake koma a yi wa dan kasa ta lafi aka abin da ya shafi mai amma za ta iya ba tare da ya fara a cikin gaggamai da ake hakowa akwai wani adadi wanda ake warewa wannan na cikin kasa ne in aka ce okay yau Dangote gashi nan sai a biya kudin hakowa da kudin taciya shikenan sai a saida wa mutanen jama'a man a wannan farashi
bana an ce an yi budget din wannan shekara ta 2025 za a dinga hakar gangar mai miliyan 2 kamar kana ta daga cikin wannan adadi a ware wani
akwai ne ba wani ware bane a cikin wannan adadin akwai na cikin kasa
a bisa doka
eh amma da yake da lokacin da ba refineries masu aiki gaba daya ake hankada shi shine kaji watannin baya ake cewa a bada mai da naira a saida da naira wannan man ne wannan wanda ake hakowa da yan kasa din ba wancan dai da ake bangaren shake
na sayarwa
sai ake fitarwa neman kudi ba wannan bane wancan ba zai tafi ba wannan saboda bukatun cikin gida ne ko a saida shi da arha ko da tsada wannan dai bukatun cikin gida ne
su kuwa masana harkokin tsaro da hulɗa tsakanin kasa da kasa irin su Malam Irbad Ibrahim na Ghana cewa suke zuwan shugaba Donald Trump a karo na biyu zai kara karfafawa kasashen biyu zumunci
kan lamarin tsaro akwai kwararren alaka tsakanin Ghana da Amurka domin ita Ghana tana samun tallafi a gun Amurka kan lamarin tsaro suna turo mana masu horo haka kuma akwai jami'a da aka bude ta na Kofi Annan International Peacekeeping Training Center saboda shi zaka ga agaji na fitowa a gun Amurka sannan na biyu na yau da kullum Amurka na taimaka ma Ghana kan yakin ta'addanci saboda wasu matasan mu nan wani lokaci ma wani talibin jami'a a Ghana ya je ya join irin kungiyoyin da ke yaki aka kasan waje to akwai wasu lamuran da suka shafi tsaro da ita Amurka ke taka kafan Ghana ta ce cikin ayyanku ga daya ko biyu dan ga sun je sun samu horo na raba bindiga ko jefa bomb da sauransu saboda shi alaka ne kan lamarin tsaro Amurka na turo mana irin motoci da ake bukata kan da iyakokin mu satan da Burkina Faso kan da dai Ghana wurin patrol wurin bincike kan da dai ayyaki ai kasan Ghana da irin hare-hare
shi ma dai mallam Abdul Mumin Usman na jamhuriyar Niger ya ce suna ganin rantsar da sabon shugaba Trump zai kara karfafa kararin kawance tsakanin Niger da Amurka ta hanyar jakadanci
abinda muke dako ga wannan sabon shugaban kasa a kasar mu ta Niger shine mu samu hulɗa kyakkyawa da Amurka hulɗa wadda take kyautata diplomasiya da kyautata kuma harkoki na tsaro da sauransu abubuwan da muke tunkara kalubale wanda muka tunkara na tsaro a halin yanzu da na tattalin arziki da wasu zantuttuka wanda suka shahi wato kawance na cikin duniya idan muna bukata muna son Amurka dauke mu wato kasa daidai da kowace kasa cikin mutuncin mu kuma ta kawo muna wato gudunmuwarta bisa harkar tsaro muna son mu yi abuta da Amurka don saboda suna da kwarewa bisa ga harkar tsaro da yaki da wannan annoba ta ta'addanci kuma bisa ga tattalin arziki ma muna neman nan ma mu samu wato kawance da Amurka don saboda mu haɓaka tattalin arzikin mu ta hanyar gin hanyoyi da sauran ma'aikatu zan baka misali a nan kasar Niger a birnin Yamai wato gada ta farko wanda an kashinkida bisa gulbi wanda ya haɗa bangaren biyu na birnin Yamai Amurka ta yi mana kuma a baya-bayan nan ma cikin abin da ake kira operation ginta ta muna hanyoyi masu kyau
kina cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa kara karewa suke kullun kwanan duniya kuma babu wani kawaici domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 854 ne su yi sallamar sakin kudirin da akan su ne dama ake ta faman yi musu fadanci kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma da Sulaimu Barman jamhuriyar Jar da Idris Abdullahi Bako na Ghana sai Mahmud Ibrahim Kolin jahohin Kano da Jigawa da kuma Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu habaici ni Isa Lawan na garin Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya
ka yanzu kuma ga nasihar malamai
والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سننا إبراهيم أبو بكر آدم الفلاتي دقا كنجر شمس الإسلام نسيحة تاقا ينقوى مسلمي دفرقو دي مسمى النسيحة تيو نسوهي ما ينقوى مسلمي ما لمي مسمى مكرن تأدي سوى سجا هنكالين الأومة أكان سيجيغ بدروك أما كسن زمن لاجيا مسمى ما يدى abu wasu kaza masun harkisi masu garkuwa da mutane ne masu kashe-kashen jama'a da sauransu mu daina zargin junanmu mu dawo mu koma ga Allah subhanahu wataala kowa akwai rawar da zai taka wajen yi ma kasar nan addu'a kuma ba san daga wani baki ne Allah tabaraka wataala zai karbi addu'a ba dama Allah subhanahu wataala ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah ya ce subhanahu wataala mamallakin ku Allah ya ce ku roke ni zan karbi addu'ar ku kuma ku kyale wadanda suke girman kai daga roƙona za su shiga jahannama suna kaskantattu rashin roƙon Allah da rashin addu'a da rashin maida al'amari ga Allah yana daga cikin abin da ke kururuta wadannan al'amura domin wadannan mutane wadanda suke yin ta'addanci ko masu garkuwa da mutane duka bayi ne na Allah Allah ne ya yi su kamar yadda Allah ne ya yi kowa saboda haka Allah ne ya yi maganin su saboda haka idan abin daga laifin mu ne Allah ne maganin abun idan daga laifin wani ne ma Allah ne maganin abun Allah shi ya san yadda zai magance mana wadannan matsaloli gabaki daya Allah ya ba mu ikon tsayawa da kuma ci gaba da addu'a da kuma gari shi kuma ta gaskiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice
To Zahara wata tankar yaki ta Isra'ila ta halaka wasu Falasɗinawa biyu a yammacin birnin Rafa dake kudancin Gaza jiya Alhamis Shugaban Amurka Donald Trump ya ce kwanan nan zai tattauna da shugaban Rasha Vladimir Putin. Sannan ƴan majalisar dokokin tarayyar Amurka sun gabatar da wani kuduri na bai daya jiya Alhamis wanda zai soke alfarmar da aka yi ma China a tsarin kasuwanci da Amurka.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma anjima idan Allah ya kai mu da hantsi misalin karfe 8:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi. Karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da maimaitin shirin. A madadin Ibrahim ka almasi Garba da ya tsaya ni gabatar da shirin da wanda ya bada umarni Dadi Balawe da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai anjima idan Allah ya kai.